Masu ruwa da tsakiya jami'ar APC jihar Nasarawa sun yi wani zama na musamman da 'yan takarkaru da suka fafata a zaben fidda gwani don dinke duk wata baraka da ka iya kunno kai a jami'ar. Mutane 11 ne suka tsaya neman takarar gwamna a jami'ar ta APC jihar Nasarawa, yayin da mutane 7 suka yi takarar sanata. Sai kuma mutane 29 suka tsaya takarar majalisar wakilai. Mutane 117 kuma suka tsaya takarar 'yan majalisan jihar Nasarawa. Sakataren jami'ar APC a jihar Nasarawa, Alhaji Aliyu Bello, ya ce makasudin taron shine su kira waɗanda ba su yi nasara a zaben fidda gwanin ba don goya baya wa waɗanda suka yi nasara don cimma burin jami'arsu.
Bayan an gama zaben fitar da gwani na jami'armu, akwai mutane da ba su samu nasara ba, akwai kuma wanda sun samu nasara. Kuma ka'ida ne ya kamata mutanen da ba su samu nasara ba a kirawo su a jiko suna da koke-koke don a hada kai a cimma a matsayin abu da ake so. To alhamdulillahi mai girma gauna bisa jagorancinsa ya kirawo duka 'yan takara guda 11 na gauna, kuma dukkan su 11 sun amince, sun yarda za su yi aiki da ainihin wanda Allah ya bashi nasara, wato injina AA Sule. A taron yau ma dukkan su mutanen da sun tsaya zaben nan sun amince, sun yarda za su yi wa APC aiki.
Ita ma Honorable Mary Ewongulu, wacce ta tsaya takarar sanata amma ba ta yi nasara ba, ta ce ta haƙura kuma za ta goyi bayan wanda ya samu nasara.
Na ce gaba ɗaya mu da muna na wannan jami'a su dawo mu yi aiki don mu ci nasara, don gaba ya fi baya. In mun zauna muna kuka akan an cuce mu komai ya dai a cikin rayuwanka, akwai wurin da zaka ciwo kuma akan neman panadol ka warke. To ina ji wannan panadol kenan, mun zo mu samu kwantar da zuciyarmu don hankali ya zo wuri daya mu yi aiki daya.
Shi ko gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almukura yace taron yayi tasiri.
To ganin irin rigingimu da suka taso da kura da suka tashi a lokacin wa'annan takaran fidda gwani, sai muka ga tunda Allah ya sa mu jam'iyyar mu jihar Nasarawa na APC muna da kyakkyawan haɗin kai, shi yasa muka je zaben nan har Congress har convention ba tare da wani matsala ko damuwa ba. To ba mu san wani damuwa ko matsala ya samu wanda zai kawo damuwa a cikin nasarar party. Shi yasa na kira duk wanda suka zamanto suke da ruwa da tsaki a tafiyar da aka yi na takarar fidda gwani su zo a samu a zauna a sasanta a yi taron haɗa kai a yafe ma juna irin kurakuran da aka samu da lafazozi da suka fito daga bakunanmu wurin gagan samun wannan mukami. To wannan taro ya yi kyau kwarai-kwarai da suke don wanda aka kuntata musu an ba su haƙuri. Wanda suka yi nasara sun nuna sadaukar da kai da kuma nuna biyayya ga wanda ba samu ba. Kowa ya amince cewa abin da ya faru a manta da shi, abin da ke gabanmu shine muke neman samun bukatar mu ya biya, shine cin nasara. Kuma ba za mu samu cin nasara ba sai da haɗin kai da kuma yafe ma juna.
Gwamnan jihar Nasarawa kenan Umaru Tanko Almakura. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawa, Najeriya.